ilimi ga kwadan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmi
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwadan adam a makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da ta ba da damar kafa wata hukuma da za ta dinga baiwa dalibai bashi a Najeriya irin wannan tsari na ba da bashi dai ana gudanar da shi a wasu kasashen da suka ci gaba musamman ma dai kasar Amurka ga dai abin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke bayyanawa a lokacin da ya rattaba hannu akan wannan sabuwar doka
I've just signed a deal for giving the student loan effectively considering the children of Nigeria education is a tool to fight against poverty
shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa yanzu da sanya hannu a sabuwar doka da ta bada ikon kafa hukumar bada bashi ga dalibai wannan mataki ya biyo bayan imanin da muka yi na cewa batun ilimi na daya daga cikin abin da muke baiwa muhimmanci a wannan gwamnati to sai dai kuma a yanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke bayyana fatan samun nasarar wannan shiri na bada bashi ga daliban a waje daya kuma masana harkokin ilimi a kasar na bayyana shakkun su game da tasirin wannan tsari kamar da Malam Muhammad Sani wani malamin jami'a ya shaida mani
game da wannan amari na ba wa dalibai bashi wato kasan nan kamar yadda kace ko zai taimaka wa ilimi ko wani abu mai kama da haka wato kasan nan mun kawo abubuwa da yawa wanda Bature yake cewa policies da yawa na kasashen waje ma'ana manufofi da yawa na kasashen waje na cigaba wannan rance da ake cewa za a ba wa dalibi za su zama kamar wa'ancan ne hanyoyi ne da za a bi kawai a fito da kuɗin gwamnati kuma a cigaba da abin da ake shi ne a raba in ba don haka ba har yanzu a Najeriya in za mu yi wa kanmu adalci inda za mu yi wa kanmu adalci ba mu kai munzalin da sai an ba wa dalibi rance ba sannan ya kirimi muna da wadatar dukiya amma mafi yawa shi ne waɗanda ke sama ne suke kwashe waɗannan kuɗaɗen don ƙashin kan sai a dawo kuma a yi wani abu da za a ce wai babu kuɗi saboda haka bari a nemi wani hanya.
Shi ma bangarensa Alhaji Adosha Abu Dansodo wani uba ne a Najeriya kuma ya bayyana cewa.
Wannan shiri da ainihin shugaban ƙasa mai girma Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya fito da shi tsari ne wanda zai taimaka wa ilimi zai taimaka wa Najeriya tare da 'yan Najeriya wanda wannan tsari yana da cikin tsarin da waɗansu ƙasashen duniya ainihin suke bi wanda za a baka ra'ayi ka je ka yi ilimi har ka koro kololo ilimi daga baya ka kama aiki ko kuma ka kama harkokin nan ka biya wannan bashin gradually wato kaɗan kaɗan wannan tsari ne mai kyau wanda zai taimaka wa ilimi a Najeriya sai dai ba a nan gizo yake sata ba su waye waɗanda za su ci gajiyar wannan ainihin tagomashi don haka na tabbatar yan arewa za su zama koma baya wajen samun wannan loan za su zama koma baya wajen cin amfanin wannan tsari da wannan shiri saboda muna baya hatta a fagen ilimin ma muna baya za ka ga yaro dan kudu yana aikin karfi yana tallace-tallace yana yin wahala ba dan komai ba domin ya biya wa kansa kudin makaranta kuma za ka ga shugabanni na dan kudu suna taimakawa ya'yan talaka domin su je su karo ilimi sabanin na arewa
to da yake wannan tsari ne da ya shafi tattalin arziki na tambayi wani masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantagora ko ya tasirin wannan tsari yake ta fuskar tattalin arziki musamman ma a Najeriya kasar da ake ganin samun aikin yi na da wahala matuka
a mafi akasari irin wannan bashi da kasashen da suka ci gaba dalibai din da aka ba wannan su gama karatu to wani lokaci sukan yi dako mai tsawo kamin samu aiki har ya kai ga shafewa to wannan ka lura yana da ta'allaki ga yadda ake gudanar da tattalin arzikin kasan idan kasan tana ci gaba akwai ayyukan yi to wannan ma yana zama kamar ma'auni saboda dalibai suna fitowa akwai jira da ake tsammani misali a ce mutum ya gama jami'a bai kamata a ce ya wuce shekara ɗaya ba bayan bautan kasa bai samu aiki bai fara rayuwa to kuma irin wayannan tsari suna hada da yanda ake zata da tattalin arzikin kasan kamar misali kaga wayannan daliban sun suka fara aiki to su ne za su zama ma'aikata na kasan masu ajin wani tukukun ko masu ajin wato za su zama kamar su ne za su rike madafan iko a kasan zuwa gaba to shigan su aiki yana nuna irin ma'auni da kuma irin ci gaban da ita gwamnatin da take kai ta kawo na rage aikin yi to idan suka kasa biya har sai an yaye musu ma'ana kenan gwamnatin da take ci bata iya samar da aikin yi ba to mafi akasari kaga kamar kasashen masu tasowa irin Najeriya to irin samun nasarar wannan abun yana tattare da abubuwa da yawa kamar yadda na gaya maka sai akwai cikakkun bayanai sannan kuma tattalin arzikin kasan ana kokarin haɓaka shi ana kokarin samar da aikin yi na gwamnati na kayan sarki da kuma wanda ba na gwamnati ba to ta nan ne za ka ga ire-iren wayannan ɗaliban sun samu shigewa a cikin tsarin tattalin arzikin kasan har su biya bashi to mafi akasari kasashe masu tasowa wannan yana da wahala samun irin wannan gagarumar nasarar sai da kyakkyawan tsari a wani lokaci in an kasa kuma sai ka ga kawai gwamnati dama kawai sai ya zama kamar irin tallafin da aka samu bayarwa ne kawai a taimaka mutum ya ci gaba da rayuwa
a bangaren sa ministan ilimin Najeriya Professor Tahir Mamman ya bayyana cewa
a very good day, very great day for the country, great day for education, great day for Nigerian students and who have great need, you know, for support. And we want to thank Mr. President for his compassion and his passion for the downtrodden, actually, who are the beneficiaries of this gift.
Minister Ilimi ya bayyana jin daɗin sa dangane da wannan mataki da shugaban Bola Ahmed Tinubu ya ɗauka da rata hannu akan wannan doka da za ta sanadi ba da bashi ga ɗalibai hakan zai taimaka wajen ƙara yawan ɗalibai da za su dinga shiga jami'o'i ko manyan makarantun ƙasar domin ƙwarewa a fannoni da dama. Shi ma bangaren sa shugaban ƙungiyar ɗalibai ta Najeriya Loki Enumofe ya bayyana cewa
this is commendable as for Nigeria students that I represent we are happy we see Mr. President's commitment to the development of education and today the entire education system is happy. The Nigerian students particularly are happy. Our parents are happy.
Dalibai sun ji daɗi matuƙa da wannan sa hannun shugaban Bola Ahmed Tinubu ya yi na wannan hukuma da za ta dinga bai wa ɗalibai bashi domin gudanar da karatu. Ko shakka babu wannan mataki ya nuna cewa shugaban Bola Tinubu shugaba ne da yake ba ilimi muhimmanci. To sai dai kuma duk da shakku da wasu 'yan Najeriya ke nunawa dangane da wannan shiri a ta bakin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shiri ne da zai taimaka wa kowane ɗan Najeriya musamman ma dai marasa galihu domin samun ilimi. To ba su haruwa da ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'an da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ledo Gresham na ku babu ne ji fun ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.